quench my desire, and I'll be at your side forevermore. You know your love keeps on lifting me higher, higher and higher. I said your love keeps on lifting me higher and higher. Disappointment was my closest friend, but then it came, soon it departed, and you know he'll never show his face again. That's why your love keeps on lifting me higher, higher and higher. Da 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 da